Rundunar 'yan sandan dai ta yi wannan taron manema labaran ne a ofishinta da ke birnin Jimeta, inda ta tabbatarwa manema labaran jihar cewar sun yi nasarar kama waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawa, da yawansu ya kai 208, amma dai sun ingiza ƙirar 108 gaban kuliya domin fuskantar shari'a. 100 da suka rage kuwa an gabatar da su a gaban 'yan jaridu. Nan take muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka da suka haɗa da fashin daji da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Ɗaya daga cikin wanda ake zargin da laifin garkuwa da mutane wanda ya mana bayani dalla-dalla akan ma yadda lamarin ya faru. Farko dai na fara tambayarsa da sunansa.
Sunana Yakubu Ibrahim.
Kauka English ya kauka.
Akan laifin kin na ban dauke shi ba, na kira shi a waya kawai na mishi baragana akan ya ban kuɗi.
Ni sakon baragana kan ya ban
kawai aka kawai sun jushiya.
Shi kuwa Yusuf Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda aka kama da manyan bindigogi AK-47 guda huɗu, wanda yake abokansa ne suka zo suka bashi ajiyan wannan bindigogin.
An kama mu da bindigogi ne guda huɗu, an ba mu ajiyan su.
Wane ne bakwai ɗin su?
Wani yare ne daga Samaru.
Me sunan ka? Kun shekaran ka nawa?
Shekara na 18.
Sunan ka?
Zo Muhammad.
Shi kuwa Muhammad Musa, wanda a rundunar ta kama yana yi wa 'yan sandan jihar Sojan Gona, wanda yake yana ɗaya daga cikin wannan kungiya na 'yan sa kai wanda ake kira da vigilante ko kuwa ce 'yan banga. Daga bisani kuwa al'amarin ya rikiɗe, ya koma amfani da kakin 'yan sandan jihar wanda ke sa shinge a wasu lokutan ma ya ansho mutane kuɗaɗe.
Na shigo nan tamiki al'umma amma an samu haka.
Wani aka ce ka samu?
Eh, an karbi kaina wajen mutane.
Kama kuɗa kan 'yan sanda. Amma ana ce kuna karɓar kuɗi wurin mutane, ne na gaskiya magana?
Haka ne, an samu haka.
A nasu ɓangaren jami'an 'yan sandan kuwa, kwamishinan 'yan sandan jihar CP Sikiru Akande shi ne dai ya tsaya yi bayanai dalla-dalla tare da jigajigan misalai domin 'yan jaridu su fahimci halin da ake ciki a yayin da ake tunkarar babban zaɓe na shekara ta 2023 mai ƙaratowa a ƙasar.
Presently we have a total number of 208 suspects who are arrested in connection with cases of kidnapping, armed robbery, cattle rustling and other violent crimes. 108 of them have been charged to court. We've been able to recover 7 AK-47 rifles from different locations within and outside the state.
Nan Commissioner ɗan sandan jihar Adamawa ne CP Zikiru Akande, wanda ya ce yanzu haka dai muna da waɗanda ake zargi da yawansu ya kai 208 waɗanda aka kama su da laifuka mabambanta, kama daga kan garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma masu fashin daji. Akande ya ƙara da cewa a yanzu haka dai an tura waɗanda ake zargi da waɗannan manyan laifuka da yawansu ya kai 108 gaban kuliya domin gudanar da shari'a. Sa'annan kuma sun sake nasarar kama bindiga mai kiran AK-47 da ya kai ƙwaya 7 da kuma bindigogi na ƙirar hannu a maciki da wajen jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.